الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله زمان قوم كينا cikin daurar wannan takaitaccen littafi jihadu Sheikh Usman ibn Fodi rahimahullah muna nan cikin shafi na 40 a fasali na karshe insha Allah mun kwana a karshen al-mabhasu thani zamu tashi al-mabhasu thalith kashfu al-zalami an qadiyyati abd as-salam dogata mas'ala ita ma wadda dalilin kawo ta mai yiwa za mu ɗaya bayani kila in mun zo karatu mun gama ba sai mai ta aliki ba saboda daga cikin shubuhat ko shiririta da suke yadawa su masu da awan zalla Hausa zalla cewa da aka yi yaki wai aka samu duniya wai da Fulani aka ba su aka ba sarauta su aka ba mulki ba a ba Hausawa ba sauransu to cikin abin da suka faɗa ke to wannan magana ƙarya ne don Malam Abdulsalam da aka yi an ban shi sannan ga Yarbawa ga Nufawa ga Azbinawa duk ba Fulani ba ne yawa to wannan ke ne to shi ne dalilin da yasa za mu kawo wannan don a tabbatar da cewa shi Malam Abdulsalam cikakken Bahaushe ne saboda ba are ne yana daga cikin arawa kuma yana da mabiya da sauransu duk da dai ya samu ibtila'i labarin nashi bai da daɗi in ba dan karatu ba bai kamata a karanta ba to amma tun da lalura ta sa dole a yi bayani dole a fito da shi saboda wani abu na huruji da rashin tarbiyya da nau'i na munafunci duk sun bayyana tattare da shi to kaga wannan ba sibobi shi Malam Abdulsalam ko ga shi malami to jarrabawa ce daga Allah ta kai ga yanzu ya dawo ma da tare da shi ake ana yakan waɗancan yanzu kuma sai ya koma cikin kafirai ana yakan almajira a Sheikh Usman to shi yasa muka kawo wannan to za mu karanta tarihin nasa insha Allah muka ce yayi duhu akan qadiyarsa kuma tun a zamanin shi Muhammadu Bello wannan shubuhar take motsawa to wannan tasa sai da ya rubuta littafi akan Abdulsalam saboda fitina ta kai fitina shi ne an karabe a Sheikh Usman da shi an ka jarabe shi da shi tun yana da rai sai da ta kai da sai da Sheikh Usman yake hawa minbari yana cewa Abdulsalam bai cikin jama'ata na kore shi to kaga duk waɗannan abubuwa sun au to Allah ya taimaka saboda wancan harin da aka kai masa lokacin tare da shi ake yana karatu yana komai kuma usulubi gare irin na Sheikh Usman ya iya wa'azi Allah ya bashi wa min ash-shubuhat yana daga cikin shubuhohi wal itiradat da abubuwan da ake gittawa a matsayin inkari al-mufara wadanda ake motsar da su haula jihadi Sheikh Usman game da jihadin Sheikh Usman ibn Fodi shine qadiyatu Abdulsalam al-Gimbani na Gimbana waccan ta kusa ga Tambol duk da akwai wata ajiga to amma dai shi ta Tambol yake Gimbana din kala biyu ce walhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah faqadi azaha sitara anha to Sheikh Muhammadu Bello ya gusar da labule akan qadiyarsa haisu allafa kitaban mustaqillan fiha da yadda sai da ya rubuta littafi mai cin gashin kansa akan wannan mas'ala din allazi sammahu littafin da ya samu suna bi sardil kalami koro magana fi ma jara bainana wa baina Abdulsalam na haqiqanin abin da ya gudana tsakanin mu da Abdulsalam wa qala ga abin da yake faɗa a littafin shafi na biyu zuwa na uku wa Abdulsalam shi Abdulsalam rajulun min ahli Sudan mutum ne ya daga cikin mutanen Sudan mutanen ƙasar Hausa min ƙabilati Arawa ya fito daga ƙabilar Arawa wa kana min talamizi shaykh kuma yana daga cikin almajira ash-shaykh Usman wa kana yuhakihi fil wa'z wa da'wati ila Allah ta'ala yana kwaikwayo ash-shaykh Usman wajen wa'azi da da'awa fajtama ilayhi abna'u jinsihi to dalilan haka sai ƴaƴan jinsin sa arawa kenan suka dinga taruwa zuwa gare shi kasiru na dayawa shine jagoran arawa a wannan lokaci wa kana ismuhu awwalan amma sunan sa a farko ba Abdulsalam ake kiran sa ba sunan sa Mika'il shine sunan sa na yanka an gane yawa wa nazala qariban to sai ya sauka kusa min dari sheikhi kusa ga gidan ash-shaykh Usman wa sammahu to wannan gidan da ya zauna shi Abdulsalam sai ya samu suna Daras Salami to wato sammabi Abdulsalam to tun daga sannan sai aka dinga kiran shi da Abdulsalam amma sunan sa Mika'il inji Muhammad Bello fatasallata alaihi ba'd ummali amiru gobir na fata to farkon wanda ya fara kai masa hari tun kamin yunfa na fata mahaifin yunfa shi ya kai masa hari ya yi rinjaye a kansa faharaba sai ya gudu min ardi gobir daga garin gobir wancan gidan da ya zauna kusa ga ash-shaykh Usman kusa ga dagyal ne to sai ya gudu ma a jama'atihi tare da jama'arsa arawa ila nahiyatin min nawahi kabi sai ya koma wani yanki daga cikin yankunan kabi wasa kana baldatan sai ya zauna wani gari yuqalu laha gimbana ana kiran wannan garin gimbana sai ya koma can ka duba ha bahaushe ne shi ma na fata bahaushe ne amma sai ya addabi shi Abdulsalam me dalili dalili wai yana jin tsoron wannan jama'ar tashi shi Abdulsalam da yake da ita tana da yawa kuma gashi tare da ash-shaykh Usman kuma shi yana da hadafi akan yaƙar ash-shaykh Usman to idan ya kasance tare da ash-shaykh Usman to zai karfafe shi ne in an tashi in ya tashi yaƙansa ba zai yi nasara ba to sai yake ta yaƙan Abdulsalam don wai ya dawo da shi a matsayinsa na bahaushe ya dawo cikin hausawa ƴan uwa ne sai a haɗa kai sai a yaƙi ash-shaykh Usman saboda yana da jama'a yana da jama'a to kaga nan ma an ci mutuncin bahaushe amma dan hausa baka bayani ko shi malam Abdulsalam bai da alfarma to ka gani to shine sai ya gudu fajtama ilayhi khalqun kathiru sai jama'a masu yawa suka ta hadu a gunsa wa hajara sai ya yi hijira ilayhi zuwa ga wannan gari na gimbana min biladi gobir ya bar garuruwan gobir to wa hajara kasiruna aka samu masu yawa daga cikin mutane suka yi hijira ilayhi zuwa ga shi Abdulsalam din min biladi gobir daga biladi gobir sauran arawa da ya zo da su to suna jin cewa ya koma kebe su ma sai suka bi shi to bayan sun bi shi hina halaka amiru gobir to ba a jima ba sai shi na fata din ya mutu wanda mun faɗi kissan mutuwarsa a baya to da ya mutu ɗansa yunfa arsala ko yawa arsala ibnuhu ba ibnuhu ba ibnuhu arsala ibnuhu almutawalli ba'dahu yunfa sai shi yunfa din ya aika wanda ya jagoranci sarauta bayan mutuwar baban nasa yunfa sai ya aika liyarja ila mahalli sai ya ce wai Abdulsalam ya dawo nan gobir inda ya bari to me yasa ya haka tama'an saboda yayi tsammani ko kwadayi an yushayyida bihi arkana dawlatihi yayi amfani da shi don ya karfafi daularsa ta gobir tunda shi ba haushi wai rija ilaihim ra'ayahum sai ya dawo da sauran masarautunsa karkashinsa fakataba ila amiru gobir sai shi Abdusalam ya rubuta takarda bayan sakon ya zo masa zuwa ga sarkin Gogiriyumfa annahu la yarju yace shi ba zai dawo ba hatta ya shawira shaykhahu sai ya shawarci malamin sa a Sheikh Usman kenan rahimahullah wa yarda lahu kuma sai ya yaddan masa bil intiqali da cewa ya baro gimbana ya dawo nan gobe fa ba'asa ila shaykhina Abdusalam sai ya aika takarda zuwa ga malamin mu fa ba'asa ilaihi sai a Sheikh Usman ya aika mai sako annahu la ya amuruhu wala ya nahahu yace to shi ba zai ce mai yazo ba ba zai ce kar yazo ba idan duba ya gani abin da yake maslaha li'annahu saboda yace shi a Sheikh Usman la qaqata lahu fi man'ihim a wannan lokaci in ya dawo yun fadin ya kai mai farmaki to ba zai iya bashi kariya ba tunda lokacin shi ma a Sheikh Usman din yana gobir da ya hijira ba sannan akwai rauni a wannan lokaci min zulmihi daga zalincinsa li'annahum zalamuhu bihudurihi saboda ai sun zalunce shi kuma shehu nanan bai iya bashi wani kariya ba sadda na fatan ya kai mai hari mahaifin shi yun fadi to da Sheikh Usman ya bayyana masa haka fa aba an yarja ila ardi gudir sai Abdusalam ya ke dawo gudir wa amila ala qaryatihi bakura kuma sai ya je ya dinga aiki akan alƙaryarsa da ake kira bakura wanda ke cikin zamfara a yanzu to lokacin tana cikin kabi min shajarin ya je ya dinga noma yana dasa itatuwa da bishiyoyi da sauransu sai ya raya garin fatagayyaza alaihi amiru gudur to da yunfa ya ji labari sai abin ya fusata shi ce wanda ya yi ba zai dawo ba sannan kuma gashi yana ta raya garin nasa fa ba'asa ilaihi sai ya aika runduna zuwa ga Abdusalam shi yunfa ma'attifaki ra'ayi amiri kabi amma sai da ya samu haɗin kan sarkin kabi tunda a kabi yake yanzu yana son ya kawo hari daga gobir to dole sai ya haɗa kai da masarautar kabi to sai ya haɗa kai da su fa hajamu ala qaryatihi sai suka je suka kai hari akan alƙaryarsa wa qatalu suka kashe min alqurra'i na makaranta alqur'ani wal awami da kuma sauran game gari ma qatalu suka kashe abinda suke kashewa Allah kadai ya san adadin abinda suka kashe wasabauni sa'ahum suka ribato matan arawa wazarariyahum da ƴaƴansu a matsayin bayi waja'alu yulqunal kutuba rundunar tayumfa suka shiga suna jifa da littattafai wal masahifa da alqur'anai wa yuqiduna bil alwahi alluna da ƴan makaranta ke karatu suka dinga kunna musu wuta kuma wa zalika fi ramadana wannan ya uku a cikin watan ramadana sanata samaniya ta ashara wa mi'atayn ba'd al alf shekara ta 1218 wannan abin ya faru min al hijra ala sahibiha afdalu salati wa azka salah sallallahu alaihi wa sallama kaga bahaushe ne yayi wa bahaushe dan uwansa wannan wulakanci amma ruwan sa ambata wannan wa sallama Allahu Abdusalam to a wannan hari sai Allah ya kubutar da Abdusalam ba a samu nasara an kashe shi ba wa qa'ifatan da wata jama'a fa kharaju suka fita haribi na suka gudu litazafari ahli gobir wa kabi saboda ba su iya tunkararsu tun da sarki yunfa da shi sarkin kabi sun hada kai ana yakansu to kaga ba yadda zai yi da su to shine waya ashim kuma sun yanke tsammani shi Abdusalam da jama'arsa min jami'i ahli sudan daga dukkanin mutanen ƙasar Hausa na ba za su iya kawo musu tallafi ba faltaja ila hisnin sai ya nemi malaba zuwa ga wani gari lifulanin zuwa ga wani bafulatani binahiyati kabi a wani yanki dai hawaye duddai cikin kabi ne to fa'awu sai mutanen wannan garin sai suka bashi mafaka shi Abdulsalam bayan ya gudu daga gimban harin da aka kai masa to da yazo sai su fulanin nan dan musulmi ne ba sa tare da yumba kuma ba sa tare da sarkin kabi shi sarkin kabi yana tare da yumba to shine wa katabu ila sheikh sai suka rubuta takarda fi amri Abdulsalam cewa ga abin da ya faru da Abdulsalam a takardar sai suka yi bayani suka aika wa Sheikh Usman yu'limunahu suna sanar da shi bima jara da abin da ya gudana cewa kuma ga su sun aiko sun ce wai mu hannanta musu Abdulsalam shi yun fadin sarkin kabi fa amarahum ash-shaykh sai shehu ya ga yawan fulanin nan Allah yusallimuhu lil adu kasumi ka Abdulsalam ga wayannan makiya su ci gaba da bashi kariya to wannan tasa basu bashe shi gare su ba fa ba'asa ilaihim al adu sai shi yunfa ya aika ma fulanin nan da suka bashi kariya an aslimu ilaina sharidal bagiya alaina wannan gudajjen shine a sharida albagiya wanda yayi zalunci alaina akan mu to ku aiko mana shi dan ta'adda ne wai Abdulsalam ne dan ta'adda kai to yun ba ake ce ma al-imam ai tantiri ne wa illa in ba haka ba fa inna nata'arradu lakum to da ku da shi duk zamu bujiro muku mu zo mu halaka ku fa ajabuhum to fulanin nan tunda Sheikh Usman da ma ya ce kasu aika shi sai suka ba su amsa bi annamu la nusallimuhu ilaykum ba za mu mika muku shi ba li annahu akhuna fil islam saboda dan uwan mu ne a musulunci ku kuma kafirai ne to za mu mika dan uwan musulmi zuwa ga nan ba fulani bake ba ba haushe kariya amma shi ma wannan ba ambatarsa yanzu akwai kabilanci ba sai su hannanta shi a kashe shi ba ko ba abin da zai faro ba kenan to amma ba su yi ba sai suka fifita musulunci kan komai fa khafa al-adu to sai shi yun fadin ya tsorata ay yuhayyijuhum wato su kai musu farmaki ko su motsar da yaki tsakaninsu da su فتشعبت عليهم الامور سي الامر سكا ركركته gare su sai rasa ma ya zai farajau sai suka koma ba su kai hari garin ba wahina rajau to lokacin dawowar su ne marru suka gitto ala mahallati shaykh madadin su wuce alqalawa sai suka biyo garin Sheikh Usman dagal وجعلوا يستهزئون سنة إذجلي بالمسلمين كمسلمين ويقولون سنة شوى ما بقي إلا أنتم بقى عندي رجي سيكو كنغ يدى منك يغا غران عبد السلام تو كوما كجرام سوكا بيو تكين لجي الفصنا وانم بقى غنان تو وانن كينا فستروننا عن قريبين wanda sanda za ku ga mu nan kusa to wannan kalaman sai suka fusata wasu mabiyan Sheikh Usman wanda galibin su ba su da karatu shi yasa Muhammad Bello sai sifanta su da sufaha'una jahilai daga cikin mu wadanda ba su yi karatu ba kawai ne mabiya ne awam ne wantaza'u minhum sai suka farma rundunar gata yumfa sai suka dinga kwace babu saraya wato bayan da rundunar suka kamo na arawa na mutanen Abdulsalam saboda ƴan uwansu ne musulmi sai suka far musu suka yi ta kwato mutane amma kuma Shehu Usmanu bai ba su izini bai ma san an yi ba a lokacin baya nan wa atalaquhum sai suka sake su suka ce ku tafi yanku wannan ai azzalimi ne fa harabu sai suka gudu surun dana ta yumfa to wahina balaga amirahum zalika lokacin da labari ya kai mashi yumfa ba'asa ila shaykhi sai ya aika wa Shehu Usmanu an akhrij anta wa abna'uka yace ka fita da kai da ƴaƴanka wa ikhwanuka da ƴan uwanka min alqaryati daga garin tsayal fa inni uridu an ahjima alal baqi yace zan kawo hari akan sauran jama'a wayannan da suka tare rundunar sa fa ba alaihi shaykhu Shehu Usmanu yake an yuhajira illa an yuhajira bi jama'ati yace sai dai bar mai garin sa da jama'ar sa fa hajara min wasati biladihim sai hijira daga tsakiyar garuruwan su a ila nahiyatin zuwa ga wani gari yuqalu laha qudu wanda ake kira gudu a yanzu tana cikin Sokoto to da qudu ne da kafin wa amara almuslimina Shehu Usmanu ya umarci musulmi an yuhajiru su hijira min ardil kuffari daga garin kafirai ila nahiyati allati hajara ilaiha zuwa yankin da shi ma ya hijira zuwa gare ta fa hajara an-nasu ilaihi mutane suka dinga hijira zuwa gare shi istirsalan wato a cikin natsuwa ba tare da wani abu ba tare da kai hari ga kowa ba tare da tsangama ma kowa ba ma'ana suka fito salin alim shine istirsalan hatta hajara al-kuffaru to sai da kafirai suka dinga kange al-muslimi na muslimi an al-hijra suna hana su hijira wa baya al-shaykhu jama'atahu shehu sai ya dinga karban mubaya'a daga mutanensa alal kitabi wa sunna daga akan littafin Allah da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa abdussalam hadha to shi abdussalam din nan da ake bayani kansa mimman baya'a lahu yana cikin wanda ya mubaya'a ga shehu kaga tare da shi ake fa kharaja ilaina amiru gobira sarkin gobira ya fito zuwa gare mu waltaqaina muka hadu bi mawdu'in a wani bagire yuqalu lahu kwato fa hazamahu Allah wanda an yi bayanin shi a baya sai Allah ya rusa shi fajara bainana wa baina ahli sudani majara to sai abin da ya gudana tsakanin mu da mutanen kasar Hausa ya gudana wa fataha Allahu albilada Allah ya bamu nasaran garuruwa wa azaha ahlal kufri wal fasad ya kawar da mutanen kafirci da barna wattakhadha amiru na shaykhu alwuzara shaykhu Usmanu ya riki wazirai wal qubata da alqalai wan nuwaba da wakilai ala sa'iril biladi ya dora su akan sauran garuruwa sune waɗanda aka yi bayanin su a baya wastanaba Abdussalam to ka gani shi kuma Abdussalam aka wakilta shi a matsayin shugaba a Shehu Usmanu kuma da kansa ya sanya shi a matsayin na'ibin sa ala nahiyatin minha akan wani yanki wato daga ƙasar Hausa din wahiya sab'u kuwarin shine aka ba shi yankuna har guda bakwai kuwaru jam'u kuratin shine al-iqlim to aka yanka wasu yankuna guda bakwai aka ba shi aka ce kai ne shugaba an gane duna ƙaryatihi amma ban da garin sa in ka hada da garin sa kaga nawa kenan kaga takwas an gaba an ba shi ko ba a ba shi ba to kaga ne to wannan shine allati kana fiha wanda yake ciki to fa kana huwa na'iba fiha kuma shine wakilin shine shugaba da yake wakilta a Shehu Usmanu a cikin ta wa ala sab'il kuwari da kuma wadancan yankuna da aka yanka aka ba shi wa wallani ni kuma Muhammadu Bello sai a Shehu Usmanu ya jibinta ni an nazara in dinga sa ido ina duba ala nuwabihi akan wakilansa fi sharqi a yankin gabas tun daga Sokoto Zamfara Daura Katsina da Kano da yankin Borno duk karkashin Muhammadu Bello suke shi kuma a Sheikh Usman ya ce to ya dinga kula da su. Wa walla akhahu Abdullahi, sai ya jibin ya dan uwansa Abdullahi annazara ya dinga sa ido shi kuma ila nuwabihi zuwa ga wakilansa fil garbi a yankin yamma. Yawa, ita kuma kasar Kebbi gaba daya har yankin Yarbawa da yankin Nufawa to su kuma suna karkashin Sheikh Abdullahi. Saboda haka Abdussalam yana karkashin kulawar Sheikh Abdullahi. Ina fatar an gane. Yawa, kamar misali kaga gwamna yana wakiltar shugaban kasa ne, su kuma ciyamomi da kansiloli suna wakiltar gwamna. To abin da ya faru kenan. To ana tafiya a haka, kaga an ba kowa. Wa Abdussalam hadha, shi kuma Abdussalam hadha fi nahiyatul garbi, cikin inda aka bashi yankin yamma ne, cikin riƙon Sheikh Abdullahi, bai cikin yankin Muhammad Bello. To fa arada an yatagallaba ala biladin nuwabi, to sai sauran garuruwa da aka ba wasu wakilai sai ya kokarin kuma ya kwace garuruwan ya ƙara da nashi shi Abdussalam. Yana ganin kamar abinda aka bashi bai ishe shi ba. To da ya fara haka, sai shugabansa famana ahul wazir Abdullahi, sai Abdullahi ya masa nasiha ya ce ka tsaya inda malam ya tsayar da kai, kar ka taɓa wasu wurare inda ba haƙƙinka ba ne. Wa amarahu an ya kifa haisu wa kifa, a Sheikh Abdullahi ya umarce shi ya tsaya inda aka tsayar da shi, fa'a ba sai ya ki. Waja'ala, sai shi Abdussalam ya dinga yuqidul fitnata, yana hura wuta fitina. Sauran wuraren gadi yake sun ya kwace, sai ya dinga kunna fitina cewa su yi wa shugabanninsu tawaye su dawo su bi shi. To fitina ta farko da ya fada ciki kenan. Hatta ja'ala ya ta'arradu, har sai ya dinga yana inkari li shaykhi, ga Sheikh Usman. Wa dalibin sa ne, to kaga fitina kenan. Wayin kiro alaihi sirran, yana yi wa Sheikh Usman inkari asirce wa jaharan da bayyane. Wai rusilu abana a jinsihi, yana aika ƴaƴan jinsinsa arawa, fi zalika, kuma su ma suna wannan ta'addancin, yana umurtarsu. Wai hudduhum, yana kwadaitar da su alal khuruji, yana ce musu ku yi tawaye ga wani, ku yi tawaye ga wani, shi ma kansa Sheikh Usman din ku yi masa tawaye. Sai ya dawo yanzu yana gwara kafada da malam, jarabawa ce. Wa asfaqu lahu ala zalika, kuma sai suka yi mai mubaya akan haka su arawan. Fataghayyaratil qulub, Muhammad Bello ya ce gaba ɗaya zukata suka canza na mabiya a Sheikh Usman. Wa najmatil fitnatu, wuta ta huru. Wajara bainahu wa bainal waziri muhawaratu, har sai da tattaunawa da jayayya ba so ɗaya ba so biyu ba ta gudana tsakanin shi da Sheikh Abdullahi. Sheikh Abdullahi yana kokarin yi masa wa'azi da inkari, amma kuma abin karuwa kawai yake yi. To ana nan dai har labari ya kai ga Sheikh Usman, da ransa fa ake wannan cewa ga abinda Abdussalam ya taso da shi. Fa ba'asa Sheikh ilaihi, sai Sheikh Usman ya aika masa saƙo ce Abdussalam ka zo ina nemanka. An yi a ce ilaihi, ya zo gare shi. Faja'a, sai ya zo ba'ada ma'a ba, bayan farkon lamari cewa ya bai zuwa. A ba an yi a ce cewa ya bai zuwa, daga baya kuma ya shawara sai ya ce dai bari ya tafi. To shi ne ya tafi, da ya tafi wa ata zara, sai ya ce akar makalla a yi min uzuri, wasu ƴan lalurori na da sun ka kaza 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 kaza. Wa qabila shaykhu uzurahu, sai shehu ya karɓi uzurinsa na rashin da'ar da ya yi. Ya malaminka kuma shugabanka, kun ji a baya da shi aka yi ma shehu baya. Shehu ya karɓi uzurinsa. Wa zajarahu, shehu ya masa tsawa, ya yi masa faɗa, ya yi masa nasiha Allah ya ude ila misali zalikal bage yace wannan zalincin kar ka kare yansa wannan fitinar da kake son ka tana ka daina bal ba haka ba da shehu yayi masa fada to sarraha bi annahu fi ma matabagi shi da kansa ya bayyana cewa lalle yayi tawaye yayi zalunci a baya da Allah ya masa uzuri wa man ata'ahu fi zalika yace kuma duk wanda ya mai da'a cikin arawan nan da ya ba umunni to su ma zalunci suka yi saboda haka bai tare da su kaga ya nuna kamar ya gyaru Allah ya kyauta fa khada an-nasu fihi har mutare suka dinga kutsawa suna maganganu a kansa bai kyauta ba kaza kaza da sauransu to summa amarahu ash-shaykhu sannan ash-shaykhu usman ya umurce shi an yaltahika bina ko da yazo kiran da ash-shaykhu yayi mai to su Muhammad Bello an tura su a alqalawa sai ce to yaje dan uwanka na can Muhammad Bello kaje ka hadu da shi to shine wani hanu bi alqabawa gazina wadda ita ce hidi kwatan kasan gobiyar a wannan lokaci to mun tafi domin yaki le aduwin saboda makiyi baga da yayi zalunci gare mu faqama sai shi Abdulsalam din ya zauna tare da mu ya tsaya tare da mu baba adam fisalihi to bayan fitarsa mutawajjihan ilaina lokacin da ya bar garin shehu ya fuskanta zuwa gare mu zahara lahu nan kan hanya sai ta bayyana gare shi annahu rasal al aduwa wal muharibina cewa wato wasiqu sun dinga shiga tsakanin shi da kafirai da kuma waɗanda suke yaƙa a Sheikh Usman wato ta ƙarƙashin ƙasa yana tare da su kafirai amma a bayyane kuma yana nuna cewa shi almajirin shehu ne kuma biyansa ne shi da kansa ya sarra haka da ya sarra haka kuma wasu suka ji kuma suka ɗauko suka kawo ma a Sheikh Usman labari faza da shehu sai ash-shaykh usmanu ya ƙara at-tasriha ya bayyana ƙarara bi annahu kharaja an jama'ati yace to abdussalam bai cikin jama'ata ba nawa bane tunda tare yake da kafirai ta ƙarƙashin ƙasa suna kulle kulle an ce minbari ya hawo ya faɗi haka to wahina raja'ana ma'ahu bayan mun dawo daga alƙalawa tare da shi abdussalam a kadina lahu majalisan sai muka zo muka kulla wani majalisi da shi aka tattauna bayan an tattauna sai ya nuna kuma zai koma can garin nasa inda ya fara tayar da wannan fitina wan fasalla muka yanke ala ta'wiqihi akan hana shi an ruju'i daga komawa li baladihi ga gare shi makhafata an yusira fitnatan dan jin tsoron gare ya sake aukar da wata fitina kuma faƙala li ash-shaykhu sai ash-shaykhu usmanu yace da ni falyakun indaka a ka bar shi ya zauna wurinka a bar shi ya zauna nan wurinka nan sakwatu ku zauna falyakun indaka wala allaka mai yuwa kai takunu arfaqa bihi zaka fito sai ya masa sai da abdullahi da bala abdullahi ya kusata da shi fa inni akhsha an yuqida al-fitnata ina jin tsoron in ya koma kuma ya saki fitar da wata fitina ya sake kunna wata wuta ta fitina fa ataitu bihi ko sai nazo da shi anan a lokacin ash-shaykhu abdullahi yana wurin kamin ya dawo sokoto wa anzaltuhu la saukar da shi mahallan masauki qariban minna kusa da mu yuqalu lahu kware kware gata nan in ka bar sokoto zaka je illaila to sai Muhammad Bello sai kawo shi wannan gari yace to ka zauna nan fanta qala ila ahlihi wa qaumihi sai ya ciranta zuwa ga iyalinsa da mutanensa wa jami'i man intasaba ilaihi da kuma dukkanin waɗanda suke dangantuwa zuwa gare shi na arawa fajtama'u suka hadu a nan kware din wattas'u fil mazari suka yalwanta shuke-shuke a garin suna noma da sauransu to ana nan wa qabalahumul qararu har zama wurin yayi musu dadi can kuma wa ba'asa sai Abdulsalam ya sake aika sako ilayya zuwa gare ni wato zuwa ga Muhammad Bello bi annahu yuridu sai ce wai yana son an yabni ya hisnan ya gina ganuwa ya kewaye garin ala baldatihi akan shi garin nasa na kwari li jama'atihi ya zangarin na mutanen sa ne arawa shi kade ya zagaye ita kwari din sai ya zamo ta arawance yanzu sai ya tura mu Muhammad Bello wa amma huwa amma in ya gama ginin to fala yaskunu hunaka shi ba zai zauna a nan kware ba wa inna ma yaskunu fi sokoto shi sokoto yake sai ya koma ya zauna lokacin shi Muhammad Bello ya fara gina ta fakatabtu ila alwalidi to da ya aiko min sai na rubuta takarda zuwa ga sheikhu mahaifina cewa ga abinda Abdulsalam ya nema fa ba'asa ilayya alwalidu sai mahaifina ya aiko zuwa gare ni ani izallahu sheikh Usman ya ce ka ba shi dama dalibi ya gina kware din ya zagaye ta kuma ka ba shi dama ya zo sakkwato din shi ma a gina masa gida ya zauna in kana almawdu'u qariban in kana almawdu'u qariban minka amma inda zai zama ka tabbatar da kusa da kai ne saboda ya zama fitinan da an dan ga abu sai ayi kokari a taushe fa innahu ashehu usman yace ka sani shi Abdulsalam labudda an yuhayyija amran nan gaba sai ya motsar da wani al'amari ba zai bari a zauna lafiya ba ya kharuju min zalika almakan wanda kuma zai fita daga wannan wurin inda yace yana so din ghayra mustashibin shay'an ko ba tare da yana abutakar wani abu ba fa azintu lahu na bashi izini fa hafara alhisna ya gina ganuwa fa aqamu suka zauna fi khabdi aishin cikin rayuwa mai yalwa mai dadi wa amnin da aminci wa hina sara sheikh ila rahmatillah to fa ana nan haka Muhammad Bello lokacin ya kammala gina Sokoto sai sheikh Usman ya tare shi shi ma aka bashi dama aka bashi gida a Sokoto yazo can kuma ya kewaye wa arawa suna zaune a nan kwari to ba a jima ba sai sheikh Usman ya rasu sai fitintunin suka fito duk abin da ya faru a baya ba ma ba komai ba ne to hina sara sheikh ila rahmatillah wa baya ani to da ya rasu sheikh Usman sai aka yi wa Muhammad Bello mubaya to shine wa baya ani man hadara waɗanda suka zo jana'iza sai suka yi min mubaya fil madinati a cikin birnin Sokoto wa aqbala an-nasu ala ta'ziyati sai ga mutane gari wa gari ƙasa wa ƙasa suna ta zuwa suna ta'ziya duk wanda ya zo ya yi ta'ziya kuma ya yi mubaya sai ya koma wasa to shi kuma lokacin Abdulsalam yana je can kware yana kware lokacin wurin mutanen sa arawa ko da sheikh Usman ya rasu amma labari ya kai masa wal bai'ati da mubaya'a to da yaji labari ba asabi ta'ziyatihi sai ya aika ta'ziya yace a ce yana ta'ziya amma shi ba zai je ba wata khallafa sai ya zaman sa da ya zaman sa sai ya ji labarin kuma an nada shi Muhammad Bello din wada'a ila nafsihi shi ma yace a zo a yi masa mubaya'a ai shi ma shugaba ne fa baya'ahu ba'd jama'atihi to sai wasu daga cikin arawa sai suka yi masa mubaya'a amsawa game da kiran da ya yi musu amma wa abal akharuna masu hankali cikin su sai suka ki ce mu ba za mu yi maka mubaya'a ba to sai labari ya kawo ga Muhammad Bello fa ba'astu ilayhi sai na aika sako na ce yazo ina son gane shi an yi a tiyan yazo bi talaqqufin wa tarafuq cikin tausasawa da sauki na neme yazo fa atako sai yazo fa azza to anan ne sai ya ta'aziyya bayan kwana biyar da rasuwar Sheikh Usman saboda Sheikh Usman ya rasuwar Lahadi to shi kuma bai zo ba sai ranar Juma'a ka duba ba tsakanin kware da Sokoto amma ya ke ji to shine sai ya zo ya ta'aziyya wa bai a yayi bai a wazalika yawmal juma'a zuwan sa da mu bai a saranin juma'a ne shi kuma a Sheikh Usman ya rasu tun ranar Lahadi wa qama to da aka gama juma'a sai ya miƙe ba'da salatul juma'a bayan an yi sallar juma'a wa aqarraba ya'tahu ya gaya wa duniya cewa lallai yayi mu bai a wancan abin da yayi na shi ma ai masa mu bai a shirme ne yayi watsi da shi wasarraha biha kuma ya bayyana ta karara a raru usul mala'i kan taron al'umma na jama'a wa ashhadu an-nasa kuma hayyan ne mutane su zamo shaida akan haka wa qala kalaman malihan muhammad bello yace ya faɗi magana mai dadi daji dadin ta eh to kaman da gaske fa yace sun bashayatu husaina raka shi wa wada'atuhu nayi masa bankwana bi anni kuma na gaya masa da cewa ni la uqassiru fi haqqihi yace abdusalam kai hakuri mun san matsayinka shi bazan takaita wajen baka duk wani haƙi naka ba amma kaga yanzu ana cikin jibamin rasuwar mala kuma yanzu ne wasu ma basu ga mu bayi'a ba tun Allah ya sa aka samu dama aka samu tamkini zan yanki wani sashi na shugabanci in baka saqata'u lahu insha Allahu hazzan wa afira mai alƙawali zan yanka mai wani rabo mai yawa in wajadtu al-makanata in na samu tamkini na samu dama dan yanzu ba a samu ba saboda da Sheikh Usman ya rasu wasu da yawa marid da suka yi cikin magoya bayan Sheikh Usman sai yakin ya zamo biyu da yakin asalin kafirai ga kuma yakin waɗanda suka yi ridda da yawa wasu suka yi ridda sai suka koma bayan makiya kwarai da gaske suka ce tunda Sheikh Usman ya rasu wasu musuluncin ba sun daina wasu da yawa daga cikin Fulani wasu daga cikin Hausawa wasu daga cikin Azbinawa sauransu to wannan abin yana daga cikin abin da ya kawo mai wahala ya yi shugabanci cikin wahala sosai fawadda'ana to sai Abdusalam ya yi muna bankwana waraha libaldatihi sai ya tafi zuwa garinsa fa aqama biha ya zauna garin na kwari wa huwa yurasilu abna ajinsi yana ta tura wasiqu zuwa ga ƴaƴan jinsin sa na asara na arawa yakidu bina maka idan yana ta kulla mana makirci makirci eh ta karkashin kasa yana ta cewa ayi mana tawaye hatta alima sai da yasan ijabata akasarihim lahu to da ya fahimci mafi yawan mutanen da ya tura mu wannan sako sun amsa wannan kiran nasa na cewa su yi tawaye to walam mara ama majtama indahu min al-khalqi lokacin da ya ga ya samu taron jama'a an gamsu da abin da yake faɗa wastawsaka ya samu aminci fi khabari man ba'uda anhu na labarin waɗanda suke nesa da shi da ya tabbatar da yanzu mafi yawan mutane ba sa tare da Muhammad Bello to ba sa ila al-aduwil kuffar sai aika sako zuwa ga makiya kafirai annahu ma'ahum karara yace shi ba yana tare da su shi bai tare da waccan tafiya alaida kuma za yace zai ba su gudunmawa akan duk abinda ake bukata fa ajabuhu su kuma kafiran suka amsa masa ila talabil jaishi zuwa neman runduna ilaina wadda za ta kawo mana hari yace in za a yaka za ku yake shi to zan ba da tawaga ko zai ba da tawaga a yaki Muhammad Bello to kuma haka aka yi ya tura tawaga zuwa ga arna suka hadu aka zo aka kawo ga Muhammad Bello Hari. To wannan tasa shi Muhammad Bello sai ya yake shi. Karshe ai yakan Abdulsalam yayi. Tunda ya riga ya ce ya koma cikin su. Kaga ya zamo ne? Ya zamo su kenan. To wannan shi ne Abdulsalam a takaici. To me zaluncin da aka yi masa tsakani da Allah? Waye ma azzalumi? To shi yasa nace muku tarihin nashi bai da kyau. Amma sai iya duk abin da ya kamata a yi masa. To amma ya samu ibtila'i da sauransu. To haka dai karshe yaƙi ya auku tsakani. Wa yakunu ma'ahum zahiran, yace zai zama tare da kafirai mai ba da tashi gudunmawa, zai taimaka musu kuma ya buɗe ƙofa ta alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu da kafirai, ta kasuwanci da ta auratayya da komai ana yi. Sun maja'ala tujjarul aduwi, sai ga 'yan kasuwa na maƙiya suka dinga ya atuna ila baldatihi, ya ba su dama su dinga shigowa garin shi suna kasuwanci. Jiharan a bayyane, wato jaru baladihi, 'yan kasuwar garinsa yusafiruna, su ma suna tafiya ila ardil aduwi, zuwa ƙasan maƙiya. Wa yatajiruna fiha, suna kasuwanci. Wa ana qadi kafaftun nasa an ta'arrud lahu, yace kuma na hana mutane su gitta musu. Tunda ta sokuta suke biyowa sai su isa kwari, amma duk da haka Sheikh Muhammad Bello ya ce kar a taba su, a kyale su. To sai da suka kawo hari, kuma da ya bayyana cikin rundunan kafirai, to lokacin shi ba Muhammad Bello sai ya yake shi. To wannan shi ne Abdulsalam, saboda harka farkonsa ta yi kyau, amma ƙarshensa bai yi kyau ba. To Allah ya sawwaka. Kwarai ku, haka ya mutu, cikinsu ya mutu, bai tuba ba. Aka yi galaba a kai, cikin yaƙe-yaƙe dai aka kashe shi. Time ko? Na'am? To su yi hankuri. Hakika ce ta riga ta auku, ya za ka yi? Ba ta canzuwa. Amma ba komai ba ne a yi. Ba komai ba ne, abin ya riga ya wuce. Tun da wasu daga cikin arawan sun zo kuma sun mara ma mana, kun ga aisan da ya kira mu baya, a wasu ba su bi shi ba. To ka gani, sai suka bi shi Muhammad Bello ɗin. To kuma musuluncinsu ya yi kyau, kuma aka yi ta jihadi tare da su, sun ba sun ba da gudunmawa daga baya. Illa shi zamansa shugaba kuma ga shi malami, to shi ne abin yake da ɗan damuwa sosai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.